calhar ouvimos aqui em Berlim, no andar de cada um dos programas da Band.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litini 13 ga watan Nuwamba. A babin rahotanni za a ji sakamakon zaben gwamnatin jihar Bayelsa ta Kudu maso kudancin Najeriya.
The delay of PDP having satisfied the requirement of the law is hereby declared the winner and returned elected.
Yana cewa ne gwamnati Doyi Diri na jam'iyyar PDP wanda shine ya lashe zaben kujerar ta gwamnati a jihar ta Bayelsa da kuri'u 175.
Ya za kuma aji cewa yayin da kasar Jamus ke shirin ta sakiyar dubban yan Najeriya marasa takardun zama, wasu da abun ya shafa sun ce abun da kuntatawa, to sai da kuma wasu yan Najeriya din da ke Jamus na cewa
da yawancin mutanen mu suna zuwa su zauna a kasar nan, ne ba za su je su yi aiki ba. Ba zai yi ka zo kasar mutane ka zo ka zauna ko ka dinga ansa kudaden su kana ci musu kudi, wasu yan kasa suna ta aiki tukuru, kai kuma kai a matsayin ka na bako da ka zo maimakon ka tsaya ka dage tsayin daka kai aiki tsakaninka da Allah, ka sa ka taimaki gwamnatin kasu su a sai ka bige da kudin su kai tashi.
Idan mun kada jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa rashin noma a yankin Agadar sanadiyar rashin isasshen ruwan sama ya sa ana hasashen fuskantar rashin wadataccen abinci muddin ba a dau wani mataki ba. Sai dai a mana aikin gafara saboda yau ba za mu iya kawo muku labaran wasanni ba. To amma kafin nan ga Aisha Ma'azu da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro da fatan an wuni lafiya. Ga cikakkun labaran duniyar mai karantowa Aisha Ma'azu. Babban daraktan hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce cibiyar lafiya ta Shifa da ke Gaza ta daina aiki a matsayin asibiti, sannan asibitin mafi girma a Gaza na cikin wani mummunar yanayi. Shugaban na WHO ya ce harbe-harbe da babu kakkautawa ta dada da tada bama bamai a kewayen asibitin ya ta'azzara yanayin da ake ciki. Firin ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya shaida a jiya Lahadi cewa babu wani dalilin da zai sa a kasa fitar da majinyata da ke asibitin Shifa Lami lafiya, sannan ya faɗa cewa mayakan Hamas suna kokarin ganin sun jefa su cikin mummunar yanayi. Sai dai kuma ana ci gaba da lugudan wuta a kusa da asibitin wanda ya kasance mafi girma a Gaza a kana. Shugaban asibitin Muhammad Abu Salmiya ya ce an yi wa asibitin kawanya, an dakatar da kula da wasu majinyata a asibitin sakamakon rashin man fetur wanda ya sanadiyar mutuwar jarirai biyu, sannan kuma majinyata da yawa na cikin haɗari. Ba tare da yayi wani ƙarin bayani ba, Netanyahu ya ce Isra'ila ta baiwa asibitin na Shifa man fetur amma ya ki karɓa. Wani rahoto na jaridar Washington Post ya ce ana zargin wani jami'in sojin Ukraine da ne ya shirya kai hari akan bututun iskar gas na Nord Stream a bara, inda ya ambaci wasu majiyoyi da bayyana ba a Ukraine da Turai. Babu wanda ya dau alhakin kai wannan harin na ranar 26 ga watan Satumban 2022 a wajen tsibirin Bornholm a Denmark, wanda ya lalata bututu uku cikin hudu da ke karkashin tekun Baltic wanda ke tura gas zuwa Turai daga Rasha. Roman Shervinsky, wani kanar mai shekaru 48 wanda ya aiki a ƙarƙashin rundunar Ukraine ta musamman, shine ya kisa harin da aka kai kan bututun gas din Nord Stream a bisa bayanan mutanen da ke da masaniya kan rawar da ya taka, a cewar jaridar ta Washington Post a ranar Asabar. Wani mai magana da yawun sojin Ukraine ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai Reuters cewa ba shi da wata masaniya a game da ikirarin. Ma'aikatar harkokin wajen Ukraine da hukumar tsaron cikin gida ta Kyiv ta SBU nan take basu ce uffan ba a game da batun. An yi harbe-harbe a wata makarantar Yahudawa da Montreal a jiya Lahadi, lamarin da ya kasance na uku cikin kasa da mako daya da ake kai hari makarantun Yahudawa a birnin na Kadada, yayin da rikicin Isra'ila da Gaza yake dada ta'azzara. wato ƴan sanda suka sanar da manema labarai. Kafar watsa labarai na CBS ta ruwaito cewa babu wanda ya samu rauni sai dai harbin ya shafi ginin Yeshiva Gedola a Montreal. Harsashe sun kuda bangon ginin sannan akwai alamun harsashe da aka harba bayan da mazauna yankin suka ji karar bindiga da sanyin safiyar jiya Lahadi a sauran makarantun biyu a Montreal na Montreal. Duk an ruwaito ganin ramin da harsashen suka huda cikin kofa da safiyar Alhamis kamar yadda kafafun watsa labarai na cikin gida suka ruwaito. Ba a tabbatar ko akwai wata alaka tsakanin hare-haren makarantun da ke yamma da birnin ba. A ƙarshe, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce Amurka ta kai hare-hare akan wasu wurare biyu da aka alakanta su da Iran a Syria a jiya Lahadi a matsayin martani kan wasu hare-hare akan ma'aikatan Amurka. Wannan shine karo na uku a ƙasa da makonni uku da Amurka take kai hari wasu wurare a Syria wanda tace suna da alaka da Iran wacce ke tallafawa kungiyoyin mayaka daban-daban wanda Washington ke zargi da ta'azzara hare-hare akan dakarunta a gabas ta tsakiya. Dakarun Amurka sun kai hare-haren da suka auna wasu gine-gine da kungiyar mayakan Iran na IRGC ki amfani da su a gabashin Syria da kuma kungiyoyi masu alaka da Iran din a matsayin martani kan ci gaba da kai hare-hare kan ma'aikatan Amurka a Iraki da Syria. Austin ya shaida cikin wata sanarwa Amurka ta auna wani wuri da aka alakanta ta da ma'ajin makaman Tehran a Syria a ranar Laraba. Kana ta kuma auna wasu gine-gine a kasar a ranar 26 ga watan Oktoba wanda tace Iran ce da kawayenta suke amfani da su.
Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, hukumar zabe ta ayyana gwamna Duye Diri na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya ci zaben gwamnan jihar Bayelsa Lami Abakar Gareka.
Hukumar zabe ta kasa ta sanar da dan takarar gwamnan jihar Bayelsa kuma gwamna mai neman wa'adi na biyu Musa Doyi Diri a matsayin wanda ya lashe zaben kujerar gwamna da aka gudanar ranar Asabar da ta gabata kamar yadda baturen zabe ya sanar kamar haka.
Diri Doyi of PDP having satisfied the requirements of the law is hereby declared the winner and return elected.
Yana cewa ne gwamna Doyi Diri na jam'iyyar PDP wanda shine ya lashe zaben kujerar ta gwamna a jihar ta Bayelsa da kuri'u 175,096 yayin da abokin takararsa Chief Timothy Silva tsohon gwamnan jihar ta Bayelsa kuma tsohon ministan man fetur na Najeriya wanda ya samu kuri'u 110,108 yayin da dan takarar gwamna na jam'iyyar Labour ya samu kuri'a 905. Zaben da na gwamnan jihar Bayelsa wanda ya gudana cikin kwararren matakan tsaro duk da haka dai an samu matsaloli musamman na tashi-tashin hankula a yayin zabubbukan inda bayanai suka nuna cewa wasu 'yan bindiga sun bindige wani mutum a yayin tattara sakamakon zaben a jihar ta Bayelsa bayan bayyana sakamakon zaben na gwamna da aka yi ta tirka-tirka a kai bisa la'akarin cewa yawan kananan hukumomi 8 da ke jihar ta Bayelsa mafi yawanci a cikin ruwa suke. Kawai yanzu dai al'ummomin jihar ta Bayelsa bayan bayyana sakamakon zaben suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kamar haka.
We are all happy, we are grateful, we give God all the glory, he is trying in his leadership, so we feel that God.
Wannan tana cewa ne ina cike da farin ciki ta yadda dan takarar mu kuma gwamna mai ci a yanzu Doyi Diri ya samu nasarar lashe zaben kujerar gwamna karo na biyu. Wannan abin farin ciki ne a gare mu kuma muna fatar zai gudanar da ayyuka na raya kasa a shekaru hudu masu zuwa. Ita ma dai jam'iyyar APC da ta fadi zabe a jihar ta Bayelsa wadda dan takararsa Musa Timothy Silva yayi mata takara ta ce ta yi watsi da sakamakon zaben. Musa Nange James wani wakili ne a yayin tattara sakamakon zaben ya ce
there's a lot of financial inducements in this past election, there's a lot of malpractices.
Yana cewa ne wannan zaben gwamna da ya gudana a jihar Bayelsa yana tattare da maguɗi kuma muna ganin an yi amfani da ku kudi da ma rikita-rikita da 'yan bangar siyasa musamman a wasu kananan hukumomi da dama a jihar ta Bayelsa. Kuma mun ga an yi amfani da jami'an tsaro, sannan kuma an samu jami'an tsaro dauke da kayan zabe. Kaga wannan abin takeici ne, ba mu yadda da wannan sakamako ba. Kuma nan gaba kadan jam'iyyar mu ta APC za ta dauki matakin da ya kamata domin kalubalantar wannan hukunci a gaban kuri'a. Shi ma wani mai sa ido a zabe da ya kula da yadda aka tattara sakamakon zabe a jihar ta Bayelsa yace,
"By that status, I am an accredited observer in the just concluded Ubangiri election in Bayelsa State."
Yana cewa ne ni mai sa ido ne a tattara sakamakon zabe, ko da yake dai tsarin mulki bai bani dama ba na bayyana safihancin zabe ko akasin haka. Amma dai abu mai muhimmanci shine mun sa ido kuma an tattara sakamakon zabe lafiya ba tare da tashin hankali ba, kuma an yi aiki kamar yadda kundin doka ya tanada. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Yenagoa, Najeriya.
To a gaida Lamido daga Najeriya, kuma bari mu kada kasar Jamus, inda gwamnatin kasar ke wani shiri na maida dubban 'yan Najeriya marasa takardun zama zuwa gida Najeriya, sai dai akasarin waɗanda abin ya shafa na cewa babu sufa babu zuwa Najeriya. Ramutu Garba, gare ki.
Ziyarar shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz a Najeriya a watan Oktoban da ya gabata, za a iya cewa ta tayar da kura tsakanin 'yan Najeriya mazauna Jamus, musamman ma waɗanda ke zama ba bisa ka'ida ba. Batun dai a ta sakiyar 'yan Najeriya kimanin 12,000 gida ya janyo martani, inda akasarin waɗanda al'amarin ya shafa ke sukan shugaba Bola Ahmed Tinubu kan amincewar da ya yi na a mayar da 'yan ƙasar gida daga Jamus. Sun ce ba tare da ya yi la'akari da wahalhalun da suka tilasta musu barin ƙasar don neman rayuwa mai inganci ba. To waɗannan matan da ke neman mafaka da suka nemi a sakaya sunansu, ta farkon na cewa, "Ba abin da zai sa na koma Najeriya. A lokacin da nake Najeriya, yarana ba sa zuwa makaranta. Mun sha kwana da yunwa, mijina ba shi da aikin yi. Ga tashin hankali na rikicin kabilanci da ya tilasta mana barin kasar. Gaskiyar magana, ba inda zani, ai ba zai yiwu bane." Ta ce zama a Jamus daram don tuni na nemi lauyan da zai tsaya min don na cimma burina. Binciken da muryar Amurka ta gudanar a game da waɗanda ke zaune ba bisa ka'ida ba a Jamus ya gano cewa da dama daga cikinsu sun zame ma gwamnatin Jamus jidali. Wani tsohon ɗan gudun hijira mai suna Haruna Salisu, da aka fi sani da Cizo Germany, da labarin hijirarsa zuwa Jamus ya ɗauki hankali a Jamus da ma wasu ƙasashen Afirka, ya yi tsokaci kan halayyar wasu daga cikin 'yan Najeriyar da ake magana a kansu, da a ganinsa shi ya tunzura gwamnatin Jamus ɗaukar wannan matakin.
"Da yawancin mutanen mu suna zuwa su zauna a ƙasar nan ne, ba za su je su yi aiki ba. Ba zai yi ka zo ƙasar mutane ka zo ka zauna ko ka dinga ansa kuɗaɗen su kana ci musu kuɗi, wasu 'yan ƙasa suna ta aiki tukuru, kai kuma kai a matsayinka na bako da faso, maimakon ka tsaya ka dage ayin daka kai aiki tsakaninka da Allah ka fa ka taimake gwamnatin ƙasar su, a sai ka bige da kuɗin su kai ta ci."
A gwanda zaga ya zo kawai sai dai tayuwa, suna nan zaga sun zo cin cika ka gama ce ba ta zuwa aiki, sai dai tayuwa kawai.
To Jamus da Najeriya dai sun amince da shirin a faɗaɗa cibiyar nan da ake tsugunar da waɗanda aka mayarwa Najeriya daga Turai don koya musu sana'o'i na dogaro da kai da sauransu. Tony Tuklan, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar 'yan Najeriya mazauna Jamus reshen birnin Dortmund, kuma tsohon ma'aikaci a cibiyar da ke kula da ƙaurar jama'a, ya ce babu hikima a wannan al'amarin, musamman yanzu da Jamus ke da buƙatar ma'aikata. Ya ce Jamus na buƙatar ma'aikata, kowa ya sani, ai ya kamata a tantance waɗanda suka zame mu gwamnati nauyi daga waɗanda suka taimaka ma ƙasa ta fannin aiki, musamman ma waɗanda ba su taɓa aikata kowane laifi ba. Me zai hana shigar da wannan rukunin cikin tsarin ƙasar na koya musu sana'a daga bisani su taimaki ƙasar? Amma a ce za a tilasta mutum koma ƙasar da ya jewa bayan ya jefa rayuwarsa cikin hadari kafin ya shigo Jamus, babban kuskure ne. To dubban mutane dai ke neman mafaka a Jamus a kowace shekara, daga ciki dai akwai 'yan Najeriya da dama. To kawo yanzu dai ba dai tsayar da ranar da za a soma aikin mayar da dubban 'yan Najeriyan da aka faɗi gida ba tukunna, sai dai da dama daga cikin waɗanda ake son mayarwa sun ce yanzu suna cikin yanayi na rashin tabbas. Ramutu Garba, Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn a tarayyar Jamus.
Akai da Ramatu, daga Jamus kuma bari mu dawo Afirka, inda masana da sauran masu hasashe ke gargadin cewa za a fuskanci matsalar rashin wadataccen abinci a yankin Agadez na Jamhuriyar Nijar, sanadiyar rashin isasshen ruwa muddin ba a dawo matakin da ya dace ba. Hamid Mahmud, gare ka.
A shekarar bana, manoma a jihar Agadez da ke arewacin Nijar sun samu kansu a cikin hali na tsaka mai wuya sakamakon karancin ruwan saman da aka fuskanta a damunar bana, lamarin da ya tilasta kusan kashi 40 na manoman barin gonakinsu domin zuwa wuraren haƙo zinare. Adam Efangal shine magayin garin yankin Tabulat, ya bayyana girman matsalar.
Bana bata samu isassun ruwa, na jira kin ma sai da suka sake su. Babu ruwa isassu, dole ne a samu karancin noma, saboda a wanga lokaci abinda ake nema noma da yawa shine albasa, za ta rugu sosai. Sauran ababen da ake noma kamar dawa, masara za su rage. Alkama ka gani, inda babu ruwa ba zai yi haka nan ba. Babu ruwa, mutane har sun fara shifka sun bari wannan. Kenan wannan mutane dole su bari gaba daya ma su tafi neman zinariya, sai su maida hankalin su wajen neman zinariya ko sun samu sa'a su samu wani abu daga can wajen.
Babu wani yanki a jihar Agadez da ake aikin noma da tsira daga iftila'in, lamarin da ya sanya manoman sabka asara mai yawa. Inji Madugo Nuhu, mamba a majalisar manoman jihar Agadez.
Kiyasa bana amfanin da muka samu gaskiya ya rage sosai, cikin kashi uku kashi biyu ne muka samu ku, saboda babu isasshen ruwa wanda za su ci gaba da ba da ruwa. Kowa ya dauki daidai abinda yana tsammani ruwan da aka gare shi za su isar da abin da ke amfani.
Manoma masu yawa ne da yake cikin barazanar rasa amfanin gonan su sakamakon bullar kwarin da ke lalata amfanin gona. To sai dai tuni aka dauki mataki yin feshin magani a kauyar su, a cewar Muhammad Ma'azu wanda ke kula da manoman a jihar Agadez.
Kasan dinmu da yake noma sai ya rubuwa da kwarirka, to in ka dauka tun damuna an tawa da haka je karshe kulla ana samun kwarirka. To kwarirka yanzu da kamar suka sha mu kai shine akwai fara, akwai wanda kwari ake cewa thrips, shi jikin huri ake samu, kuma akwai abin da ake cewa pisiro. Mun yaki cikin eka 177.5 muka sa maganin nan, kuma takan ka dauke su gaskiya shine hanya ta maganin wannan kaman matsala ko da ta zo ta.
Domin tabbatar da ganin an samu mafita kan irin matsalolin da manoman suke fuskanta, yasa hukumomin mulkin soja a Nijar ke shirin daukar matakai domin inganta harkokin noma. Ibrahima ma gwamnatin jihar Agadez.
Musa da waga bana, ai matsalar ruwa, ai matsalar ruwa an san da shi. Kenan duk ma'aikata wanda suke manoma da makiyaya mun san da akwai matsaloli, za mu gani matakai da ya kamata a doka bisa wanga rashin ruwa da an kai waga shekara.
Masana dai na gargadi kan yadda matsalar ka iya haifar da karancin abinci da kuma hauhawar farashi a kasuwannin kasar Nijar da ma wasu kasashe a Afirka ta Yamma irin su Benin, Senegal da Ivory Coast, duba da cewa kasashen sun dogara da Nijar ne wajen shigar musu da kayan amfanin noman irin su albasa, alkama da kuma dankalin Turawa. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.
Adai da Hamid. To masu saurare, kada fa a sha'afa, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman.
A Najeriya, gwamnatin jihar Katsina da ke arewacin kasar, yankin da ke fama da ta'annatin 'yan ta'adda masu yin garkuwa da mutane don amsa kuɗin fansa, inda ta hana gudanar da duk wasu manyan taruka ko kuma bukukuwa cikin dare, ta kuma tsara yadda za a gudanar da waɗanda za a gudanar da su da rana. Wannan yana kunshe ne cikin sanarwar da kwamishinan yaɗa labarai da al'amuran cikin gida Honorable Balla Salisu Zango ya bada. Yace dokar da ta fara aiki nan take, saboda haka gwamnati na gargadin jama'a da su bi wannan sabon umarni sau da kafa, domin duk waɗanda suka saba za a hukunta su. Dokar da ta shafi duk wasu manyan taruka da bukukuwa na addini da na nishadin jama'a. Wannan dokar bata shafi lokutan sallah ba, musamman kamar su sallar magariba, isha'i da kuma na asuba wanda ake yin shi gabanin ketowar alfajir, su ne kadai waɗanda aka yarje a gudanar da su. Haka nan kuma dokar ta buƙaci masu son gudanar da tarurruka da rana da su nemi izini wajen baturen 'yan sanda na ƙaramar hukumar su, wato GPO, kafin su aiwatar da wannan taro domin dalilai na tsaro. Daukar wannan mataki dai na da nasaba da iftila'in da ya afkawa wasu masu bikin Maulidi a lokacin da ƴan ta'adda suka kai musu hari, inda har suka yi awon gaba da wasu mutane da dama ya zuwa daji, har ma wasu suka rasa rayukansu. Kamar dai yadda kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina ASP Abubakar Sadiq ya yi min bayani kwana ɗaya da auko wannan lamari.
A ranar 5 ga watan Nuwamba shekara ta 2023 da misalin ƙarfe 11 na dare, a mutanen ƙauyen Rigar Kusa da ke ƙaramar hukumar Musawa a jihar Katsina suna cikakka da bikinsu na Maulidi. Wasu ɓata garin 'yan ta'adda suka kai musu farmaki a gurin da suke wannan Maulidi, a inda suka buɗe musu wuta. A da samun wannan rahoton, jami'an mu sun garzaya wannan guri, a inda suka yi bakin ƙoƙarin su gurin koran wa'innan 'yan ta'adda. Rahoton da aka tattara a wannan lokaci, an samu kimanin mutane 18 wanda suka samu rauni a sakamakon wannan hari, da kuma kimanin mutane 9 da suka rasa ransu. A halin yanzu rundunar har yanzu suna kan gudanar da bincike, kuma dakarun rundunar suna wannan daji da zimmar samun kamo waɗanda suka aikata wannan aika-aika. A mai girma kwamishinan 'yan sanda na wannan runduna, CP Aliyu Abubakar Musa, yana miƙa ta'aziyyar shi ga 'yan uwa da abokan mamaci, kuma yana mai tabbatar musu da cewa runduna ba za ta ƙasa a gwiwa ba gurin tabbatar da cewa an kamo da kuma gurfanar da waɗanda suka aikata wannan aika-aika.
Har wa yau, a game da tsaro, rundunar tsaro ta jihar Katsina ta samu nasarar dakile shirin ta'addanci a yankin Yankara cikin ƙaramar hukumar mulki ta Faskari. Ga kakakin rundunar da ƙarin bayani.
Da misalin ƙarfe 3:30 na dare, a rundunar ta samu wasu bayanan sirri wanda suka nuna cewa an ga 'yan ta'adda ɗauke da muggan makamai. Misali, bindiga ƙirar AK-47 a cikin wata gona da ke wajen ƙauyen Yankara da ke ƙaramar hukumar Faskari. A da samun wannan bayanai, babban jami'i mai jagorantar 'yan sanda na ƙaramar hukumar Faskari, wato DPO na wannan yanki, ya jagoranci 'yan sanda da kuma 'yan bijilanti da 'yan jami'an Katsina State Security Watch Corps a izuwa wannan guri. A zuwansu wannan guri ke da wuya wayannan ɓatagari suka buɗe musu wuta, inda su ma suka maida wannan wuta aka samu musayar wuta, inda jami'an suka yi nasarar harbe har lahira ɗaya daga cikin waɗannan ɓatagari, kuma suka yi nasarar ƙwato harsashen bindiga ƙirar AK-47 imanin guda 185, sai kuma harsashen bindiga ƙirar Type 06 imanin 90, da kuma gidan harsashi na AK-47 wato magazin guda 13. Bayan wannan musayar wuta, bincike ya nuna cewa wannan ɗan ta'adda da aka samu nasarar harbewa wani mai suna Nazifi Ibrahim, mai kimanin shekaru 22 da haihuwa, a ɗan asalin ƙauyen Unguwar Tsamiya da ke ƙaramar hukumar Faskari ta jihar Katsina. Mai girma kwamishinan 'yan sanda, a yayin yaba wa jami'an garin jajircewa, hazaƙa da kuma ƙwarewa a fagen aiki da suka nuna, ya yi kira ga sauran jami'an tsaro da ke cikin jihar baki ɗaya da su haɗa ƙarfi da ƙarfi don ganin an kawo ƙarshen wannan al'amari na rashin tsaro a wannan jihar. Kuma har ila yau ya yi kira ga ɗaukakin al'ummar jihar da su ci gaba da ba wa jami'an tsaro gudunmawa da kuma ƙwarin gwiwa don ganin cewa an shawo kan wannan matsalar tsaro.
A wani labarin kuma, rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina ta dakile harin garkuwa da jama'a wanda 'yan ta'adda suka kai a yankin ƙaramar hukumar mulki ta Jibiya, inda har suka ceto mutane 3 da aka yi garkuwa da su daga hannun waɗannan ɓatagari waɗanda suka kai wannan hari a ƙauyen Gogalo cikin ƙaramar hukumar mulki ta Jibiya. Ganin wannan al'amari yaƙi cinyewa, hakan ya sanya na tuntuɓi babban kakakin rundunar 'yan sanda shiya ta 14 da ke jihar Katsina, CSP Gambo Isa, don mu ji shin me ke saƙon shiga jama'a na yayi kuwa abubuwan da ya kamata mutane su yi don taimakawa jami'an tsaro wajen tabbatar da an daƙile tare da murƙushe ayyukan ta'addanci a wannan jiha da kuma sauran jihohin da suke cikin wannan shiya.
Babban kira na ga al'ummar ne, lallai wannan yaƙi da ake yi da ta'addanci ba ma shi kaɗai ba da sauran miyagun laifuka. Lallai al'umma ya kamata ta haɗa kai da jami'an tsaro, domin jami'an tsaro ba za su iya yi ba sai da taimakonsu. Saboda haka dukkan wani labari wanda yake mai muhimmanci wanda yake zai taimaka mana, yana da kyau a sanar da mu domin mu dauki matakin da ya dace. Kuma rundunar ƴan sanda ta ƙasa, musamman wannan shiya ta mu ta 14 wacce ta hada da jihar Katsina da Kaduna, kwamishinan ƴan sanda na jihar Katsina da sauran jami'an tsaro kai baki daya, ana iya bakin kokari domin ganin cewa al'umma sun zauna lafiya. Ko a cikin satin nan an yi wata gagarumin nasara, inda Allah ya ba mu nasara ka kai su mame a karamar kuma faskari, kuma an kashe wani babban dan ta'adda, kuma an sami mugayen makamai da harsashe a hannunsa. Saboda haka irin waɗannan nasarorin suna nan da yawa ana ta samu, kuma wannan yana da nasaba da kokarin da ita kanta gwamnatin jiha take yi, haɗin kai da wannan sababbin ƴan fisko da aka kaddamar da sauran jami'an tsaro. Kuma alhamdulillah a kwalliya tana biyan kuɗin sabulu har ila yau, kuma an samu irin wannan gagarumin nasara ita ma a karamar hukumar Jibiya. Allah ya bada nasara shi ma an samu wani gagarumin ci gaba har a batsari ma an samu.
CSC Damba Isa, babban kakakin rundunar ƴan sanda shiya ta 14 da ke jihar Katsina. Ayyuka na tsaro abu ne da rera ta yi a kan mahukunta da jami'an tsaro, har ma da mutanen gari da ƙauyuka, ta hanyar ba da bayanan sirri a kan lokaci don daƙile al'amura ba sai an aiwatar da su ba. Hakan shi ne hanya mafi arha game da ƙoƙarin da ake. Sanci Abu Mallam Fashi Murai, Amurka daga Katsina a Najeriya.
To a gaishe ka da wannan, kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa'a ta ɗace.
To Ibrahim a takaice, shugaban kungiyar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce cibiyar lafiya ta Shifa da ke Gaza ya daina aiki kamar yadda ya kamata, sannan asibitin mafi girma a Gaza na cikin wani yanayi mai tsanani da haɗari. Shugaban na WHO ya ce harbe-harbe da babu kakkautawa da ruwan bumabumai ake waye da asibitin ya tsananta mummunar yanayin da ake ciki. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya shaida a jiya Lahadi cewa babu dalilin da zai sa a kasa fitar da majinyata da rikicin ya ritsa da su a asibitin Shifa Lami Lafiya. Wani rubutun da jaridar Washington Post ta wallafa ya ce wani jami'in sojin Ukraine ne ya jagoranci wani hari akan bututun iskar gas a Nord Stream a bara, tare da ayyana wasu majiyoyi da ba a bayyana sunayensu ba a Ukraine da Turai. Babu wanda ya dau alhakin kai harin na ranar 26 ga watan Satumban 2022 a wajen tsibirin Bornholm a Denmark. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya gana da takwarar aikinsa na Koriya ta Kudu Shin Won-sik a birnin Seoul a yau Litinin domin tattaunawar da suka saba kan tsaro a duk shekara. A yayin ganawar, Austin da Shin sun taɓa hannu a wata yarjejeniyar tsaro da aka yi wa garin Bawul, wanda manufarta ita ce daƙile manufar Koriya ta Arewa ta mallakar makaman nukiliya da barazanar harba su. An yi harbe-harbe a wata makarantar Yahudawa da ke Montreal a jiya Lahadi, lamarin da ya kasance na uku cikin ƙasa da mako ɗaya da ake kai hari makarantun Yahudawa a birnin na Canada, yayin da rikicin Isra'ila da Gaza yake daɗa ta'aziyya da Gaza yake da Canada kai hari makarantun Yahudawa a birnin na Canada, yayin da rikicin Isra'ila da Gaza yake daɗa ta'azzara, ƴan sanda suka sanar da manema labarai. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce Amurka ta kai hare-hare akan wasu wurare biyu da aka alakanta su da Iran a Siriya a jiya Lahadi a matsayin martani kan wasu hare-hare akan ma'aikatan Amurkan. Wannan shine karo na uku a ƙasa da makonni uku da Amurka take kai hari wasu wurare a Siriya wanda tace suna da alaka da Iran, wacce take tallafawa kungiyoyin mayaka daban-daban da Washington ke zargi da ta'azzara hare-hare akan dakarunta a gabas ta tsakiya.
To masu sauraro, da haka fa muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen waɗanda za su kasance masu ƙayatarwa kamar da yadda muka saba gabatar muku. Yanzu dai a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin, ta kuma gabatar muku da labaran duniya da producer mu Fiona Nandandu, da kuma injiniyar mu ta yanzu Sayyida Hamdun. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya, wassalam, sai Allah ya kai mu gobe.